Nakasa,
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 bakasa waba.
Nakasa ba nakasa mukasa wa.
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasa wa ba. Wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon zamu tattara ne kaco kan mu wakilin mu a jihar Filato wato Ilyasu Kasimu domin mu ji wata irin ziyara ya kai ni ga wani club wanda ake buga wasa amma mutanen da ke da bukata ta musamman su ne ɗan wasa. Kasancewar wasanni yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke faranta ran dan adam kuma yake son yi ko kuma a yi da shi ko kuma ya kalla. Ilyasu gare ka.
Kura ka san abin da kake yi.
Coach Ado da mataimakin sa suna kallon wasa.
Azo sabata sai ka sake wasa wannan ya rubuta wasan
shi wannan ita ce kungiyar wasan kwallon kafa ta guragu ta jihar Filato wato Filato Para Soccer Team wanda suke samun horo a daban kwallon kwando dake babban filin wasa na garin Jos.
Para Soccer yanda muka fara shi shekarun da yawa dan da mun fara shi muna yi da rarrafe ne mun dau abun wasa muna yin wasa ne na guragu da mu zo duk sati aka ranan weekend Saturday da Sunday muna taruwa guragu muna dan yin ball ana dariya ana shewa to har abun sai ya kai muka zauna muka yi tunani muka ce ah to tunda abun ya kai haka why not mu fito da Blue Boris mu dinga hawa Boris muna training sai muka gwada hawa muna training sai muka ga abun yayi kyau kuma ya dace
Ado da yaran nasa suna yin wannan horo ne kullun da safe inda suke kokarin shiryawa gasar wasanni dake gaban su.
Eh to ana buga farasuka a irin wajen filin handball ko basketball amma especially an buga shi a filin handball saboda net ana amfani da net irin the same thing da na handball ne. Sannan kuma kowane team ana amfani da mutum bakwai can bakwai mutum gola guda daya sai ƴan wasa guda shida ce
a cewar coach Ado kungiyar tasa kan halarci wasanni a wurare daban-daban ciki da wajen Najeriya dukko da matsaloli da suke fuskanta
dan kusan so uku kenan muna zuwa Lin mun je a Kano mun je a Abuja sannan mun je a Kaduna
farkon league namu da Abuja ne na je that was 99 bayan wannan mun sake buga wani kuma a 2000 a Abuja din shi ma bayan wannan sai na buga All African Game bayan wannan mun zo mun tafi mun bi Katsina na je na buga musu wasa mun je Ghana mun je mun buga musu wasa mun dawo
matsalolin da suke hana mu cin gaba a fara soka a Plateau da kuma Nigeria shine sa hannun gwamnati a cikin farasoka kanda ake sawa a kowace irin wasanni na masu kafa
irin sarukar da kai da coach Ado yake bai wa yaran nasa da wannan wasa na kwallon guragu yana nuna irin yadda ya amana cewa taimakawa na baya domin su dike shine mafi ala ga rayuwarsa
yana da buri da yawa akan wannan wasa domin ina neman ya za a yi mu ci gaba gaba da dan muka ci gaba gaba daya kamar ni ne na ci gaba in na ci gaba su ma kamar su suka ci gaba
rasoka abu ne wanda zaka dogara da kanka saboda abu ne wanda ya fi zama a hanya kana rufan mutum kudi ya fi dai ga suna abubuwa da yawa
na ga ɗan uwana guragu suna yi ne a TV kuma shi ne na sha'awa ne wan kamar
Ilimin idan ka zamo jigon al'umma.
Mu ne mun san da ka zamo jigon al'umma.
har ila yau muna tare da Ilyas Kasimu din inda zamu sake bin shi mu ji tattaunawar da yayi da wani shi ma daban mai koyar da wasanni wato Sanu Court inda ma sautin na Ilyas ya fara da iska da motsin abubuwan da ke faruwa a wajen na harkar wasa
da futsani zuwa wannan fili da ke harabar tashar jirgin kasa na Jos duk safiya abin da ya zama al'ada kullun safiyan yakan zo domin ya koyar da yaransa na kungiyar Gimbiya Academy sannan bayan nan ya tafi na shi wasa
na fara bolcin ina yaro tun ina ma primary school tun ina yi a cikin mastafa haka amma ni a zaune nake yin lokacin da zamu je matin koda mun je haka zan aje stiki na ni buga a zaune to daga baya haka dai ne zamantu na karbi cindin cindin yana hannu na shirina ma magana lissafa da shekara 20 da ya wuce
duk da cewa kafa dai garin shi kutsani bai jin cewa yana da wata nakasa a tattare da shi hakan kuma bai sa yaransa da abokan aikinsa sun ga kashinsa wajen iya koyarwa da tafiyar da yaran nasa ba
bolle na abu ne ne da take min sha'awa ina yi na dare daga school zan yi tun ana hana na gida ma abin ya zama dai ana ta hana ni dai daga karshe sai wani yayan mu yana Kano yace a banni kawai in zan dena zan dena in ba zan dena ba zan ci gaba da shi to gashi Allah ya kai mu wani matsayi mai girma kuma
ya wani gaskiya yana kokari a cikin coaches na grassroots is one of the best coaches da na gani tunda ni ma na buga wanda shi har na zama officials na team din gaskiya yana kokari sosai
abu na daya da yake burge ni da ni da shi shine yana ba mu confidence fiye da yadda muke tunani duk girman mutane yana taro mana su ma idan ya taro mana yana ba mu confidence cewa waɗannan ba su ƙarfin mu ba suna da ƙafa biyu muna da biyu dan haka duk abin da za su iya zamu iya akwai dai wasu Allah ya tsare mu a ciki mutum biyu dai duk suna Norway dai duk suna Norway sun samu team a Norway wasu kuma sun dena ball yau waɗannan duk wanda na kafa team din sabi ne waɗannan yanzu ina da 3 days is my second set nan dai wannan set din dai ina da ƴan wasa sun kai 35 wannan second set sai set kuma sun kai 40 su kuma wancan su 26 ne kanana ball ba wani abu ne wanda ya zamanto sana'a ce wani abu ce kuma wanda ta zamanto tana taimakon yara dan ba zan manta ba wancan satin akwai wani mutum ya zo ma yana min magana akwai yaran su ya tambaye ni coaching su ne tambaye ni coaching su ya ce min to yaran baya zuwa wajen aiki sai nace to ba wai ba wajen ba waje na yake zuwa ba dan in ya zo waje na ma baya wuce awa daya nake sallaman shi ya tafi to ka duba dai ina yake zuwa to daga karshe da aka duba ina yake zuwa sai ka daka same shi a tare da wasu mutanen banza ma shashaye suke to kaga nan mai shan bol ma mai buga bol ma ba bai shi shashaye da sauransu
daga nan kutsani yake burin ya kai ga inda shi ma wata rana za a ce ya taka rawar gani
buri na game da kwallo ni ma ina son zama wani akwai manya coach irin su Bros ba zan manta ba coach ne yanzu ya zama manager ne shi to ni ma ina so girma na kai haka akwai irin su baba wa lecturer as a player to amma yanzu Allah ya tsare shi ya zama manager
hey go to let's go to
Ilyas Kasimu daga Jos Nigeria
to mun gode malam Ilyas sai Allah ya kai ba wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba in Allah ya so zamu sake wayarka in akwai wani abu to yanzu duka duka a nan shirin ya kammala a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya haɗu musamman wacce take haɗa mana sauti Julie na subscription Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
ya kasa ba za ta tamka ta wa ba mai na kasa